a bitch and a runner.
United.
Kinsani, bana san in kira in ji busy. Kinsani, Boni ki ta ce ta fola zan ce no. Kinsani,
a irin kidan gana ki san takawa.
Kinsani,
na sassafe dumame how about why.
Kinsani,
so mi hoto toto, na fada poto poto. Somebody call the popo popo. Zomu yi ho to to to, na fada poto poto. Somebody call the popo popo. This is killing me, oh no no no. Ko baba na ya sani, ko mama na ta sani, ko yaya na ya sani, abokai na ma sun sani. Ko baba na ya sani, ko mama na ta sani, ko yaya na ya sani, abokai na ma sun sani.
Ban taking shit. Ban taking shit.
Na gan bebo nan akan titi, excuse me. Just 1 minute, you get 50 kg like cementy. I know if you pass you CBT. To tak ita kulani, steari tana juyani. Tasa ana mandaria ana nunani. No be Hausa, kuma no be Fulani. Menene suna kita che muka duba. Tana feeling fly, saboda tasaka buba. Up and down, haka muka ita zuwa. Ina tazuban flows kama ruwa. To bayan na shao takanta. Chita che wen Eric eja kanta. Dana matsa gaban ta sai na ga hannun malikanta mata futa sai da mota mai mota ma aje bota ita tai chilling da ikon kuma ta san tibe wanda banta da machine tin 2010 ban sarenin wayo ban sarenin wayo sai ka take kin yo sayo ko dai kin yo sayo
ko baba na ya sani ko mama na ta sani ko yaya na ya sani abokai na ma sun sani ko baba na ya sani ko mama na ta sani ko yaya na ya sani abokai na ma sun sani
ban take shit.
Kinsani bana san in kira in ji busy.
Kinsani
Boni ki ta ce ta fola zan ce no.
Kinsani a irin kidan gana ki san takawa.
Kinsani
na sassafe dumame how about why.
Kinsani
so mi ho to to to, na fada poto poto. Somebody call the popo popo. Zomu yi ho to to to, na fada poto poto. Somebody call the popo popo. This is killing me, oh no no no. Ko baba na ya sani, ko mama na ta sani, ko yaya na ya sani, abokai na ma sun sani. Ko baba na ya sani, ko mama na ta sani, ko yaya na ya sani, abokai na ma sun sani.
Ban take